Abubakar Sadiq Hashim kan yiwa. Na san ne yadda Najeriya take cikin kware sosai. So muna fatan in Allah ya kai mu lahiya za mu yi mu kasar mu addu'a. Ubangiji Allah ya kawo mana saukin al'amuran da muke ciki.
Kana magana da Zaidu Bala Kofa Sabuwa. To alhamdulillah muna yi mu Allah godiya. Allah ya ba mu zama lahiya a ƙasar mu Najeriya kuma za mu ci gaba da yi mu ƙasar mu addu'a ta tsaro.
Asmawa Rizuta. Insha Allah ƙasar Najeriya dole za mu yi mata addu'a.
Wasu daga cikin manyata aikin Hajji rukunin farko kenan daga Najeriya ke nuna shauki da suke da shi na yi wa Najeriya addu'o'i domin ta samu fita daga halin kunci da ke addabar 'yan ƙasa. Su ma jagororin al'umma hankulan su sun karkata ne wajen neman alhazan da su yi wa ƙasa addu'a. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima wanda ya kaddamar da su matashin alhazan na Najeriya ya buƙace su da su zama wakilai na gari idan suka isa ƙasa mai tsarki.
Ha ila yau zan kirayi dukkan maniyatanmu da su kiyaye doka su bi dukkan ka'idodi da sharuɗa da ƙasar Saudiya ta saka. Kuma ku bi dukkan yin umarni da hukumar alhazai ta baku. Zan roki dukkan yin alhazan Najeriya da su ma kasar mu sa kasar mu cikin addu'a. Muna da matsaloli da ke addabar al'ummar mu musamman ma mazauna yankin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Kaduna da sauran yankuna. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin.
Shugaban Majalisar Koli akan lamuran addinin Musulunci a Najeriya, Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, ya ce wannan lokaci ne na fata. Don haka a gaya wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, 'yan ƙasa na cike da buƙatar samun fata ta gari daga shugabancinsa.
An era of renewed hope. So tell Atiwaju that his renewed hope is still being expected to shine everywhere. We are looking for more, we want more and more of good leadership.
Da kuma yi jinjina ga shugabancin shugaban na Najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'arsu domin su rayu cikin walwala. Alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan Najeriya da suka fito daga jihar Kebbi. Kuma gwamnan jihar ta Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki.
These and many other incentives were given towards the cushioning the effect of hardship.
Me ya ce an dauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu. To sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda ya sha faruwa a can baya. To sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar Kebbi kuma kwamishinan yaɗa labarai Yakubu Ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu.
Don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar Kebbi ba mu da wannan matsala ta ayi jiya yau ya ɓaci, babu wannan dama ko kaɗan.
Yanzu dai wannan rukunin daga jihar Kebbi shi ne na farko daga cikin alhazai fiye da 50,000 daga Najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.